الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دينكو بياغ وطن شعبان Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 22 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Jibowis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna, littafi ne na babban malami Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala. Annan kuma shine darasi na 86 ko to wannan shine darasin mu na 86 cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun tattauna a ƙarƙashin gabata 106 wal haqqu ma jaa min indillahi was sunna sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal jamaa majtama'a alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati abi bakr wa umar wa uthman. Sannan mun tattauna game da gaba ta 107, inda malai yake cewa wanda duk ya takaitu ya gamsu ya wadatu akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da abinda sahabbansa suke kai, to wannan zai fi karfin dukkanin wasu ƴan bid'a. Kuma idan ya riko da sunna ya ta wadatar da shi, to jikinsa ya huta kuma addininsa ya tsira ya kubuta insha Allah. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sataftariqu ummati al'ummata za ta rabu, wa bayyana lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annaji minha. Amma duk da haka manzo Allah ya gaya mana a cikin karkasuwar wace kungiya ce ko wace jama'a ce za ta zamto ta tsira a wajen Allah ranar tashin alkiyama. Sai manzo Allah ya ce ma kuntu ana alaihi al-yawma wa ashabi, ita ce jama'ar da take kan abinda nake kansa a yau da ni da sahabbaina. Sai malai ya ce fa hadha huwa shifa, wannan ita ce waraka wal bayan wal amru al-wadih wal manaru al-mustanir, wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wat-ta'ammuqa wa iyyakum wat-tanaddu'a wa alaikum bidinikum al-atiq. To wannan gaba ita ce wadda Sheikh Fawzan al-Fawzan rahimahullah ya dauke ta gaba ya fitar mana da abubuwa da dama wanda duk mun karanta su a darasin da ya gabata. Kai tsaye yau zamu shiga gaba ta 108. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa alam anna ad-din al-atiq ma kana min wafati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila qatl Uthman bin Affan radiyallahu an. Malam Imam al-Barbahari yace wa alam kasani anna ad-din al-atiqa addinin da ake cewa addini atik, wato addini da daddi tsoho, wanda shine muka gada asali, wanda ba gurbatacce ba, wanda bai lalace ba, addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine ma kana min wafati rasulillah, shine addinin da musulmi suka ci gaba da yi tun daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila qatli Uthman ibn Affan har zuwa kashe sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu an. Wa kana qatluhu awwal al-furqati, kashe sayyidina Uthman ita ce farkon musabbabin rabuwar kan al'umma. Wa awwal al-ikhtilaf, kuma shine farkon wato sabani. Fata harabatil umma, tun daga kashe sayyidina Uthman al'umman musulmi ta dinga yakar juna. Wata farraqat, kuma tun daga kashe sayyidina Uthman al'ummar musulmi kanta ya rabu. Wattaba'ati tama'a, daga kashe sayyidina Uthman aka samu daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun bi kwadayi, wal ahwa, da san zuciya, wal maila ila duniya, da karkata zuwa duniya. Falaysa li ahadin rukhsatun, babu wani wanda yake da sassauci, ko ba wanda za a yi masa sassauci, fi shay'in ahdathahu, game da wani abu da ya kirkira ya fara da shi a cikin wannan addini. Mimma lam yakun alaihi ashabu rasulillah, daga abinda sahabban manzon Allah ba sa kansa. Aw yakunu yad'u ila shay'in, babu wani wanda zai kasance yana kiran mutane zuwa ga wani abu. Ahadathahu man qablahu, wanda waɗanda suka gabace shi suka kirkiro, min ahalil bid'i, daga ƴan bid'a ya ɗauka kuma wannan abin kamar shi ba shi da laifi a ciki. Fa huwa kaman ahadathahu, hukuncinsa daidai yake da wanda ya kirkiro wannan bid'a. Fa man za'ama dhalika aw qala bihi, duk wanda ya riya wannan bid'a, aw qala bihi, ko kuma ya kudirce ta, ya kuma ci gaba da furtata, faqad radda sunnata, to haqiqa yayi raddin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafa al-haqqa, kuma ya saba wa gaskiya, wal jama'ata, ya kuma saba wa abinda jama'ar musulmi suke kai. Wa abaha al-bid'ata, kamar ya halatta bid'a ne. Wa huwa adarru ala hadhihi al-umma, dukko wanda ya zama haka, to ya fi cutarwa, shi ya fi cutar da wannan al'umma ta manzon Allah, min iblis, fiye da irin cutar wadda iblis ke yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce maganar da a takaice ko a dunkule Imam al-Barbahari ya faɗa mana yau, cewa in kana son addinin manzon Allah, to shine ka koma tun lokacin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin sayyidina Abu Bakar, Umar, har zuwa kan sayyidina Uthman, har zuwa kashe sayyidina Uthman. Lokacin al'umman musulmi tana tafiya tsintsiya madaurinta daya, tana tafi akan alqibla guda, tana tafi akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wata bid'a, babu wata rarrabuwar kai. Al'umman musulmi suna dunkule guri guda har zuwa lokacin sayyidina Uthman. Al'umman musulmi bata samu rarrabuwa ba, ba a samu sabani a cikin al'umman manzon Allah ba. Al'umman musulmi bata fara yakar junanta ba, bata fara rarrabuwa ba, har sai da aka kashe sayyidina Uthman. Ma'ana kashe sayyidina Uthman ne ya zama wa al'umman musulmi babban bala'i da fitina, ta jawo rabuwar kai, ta jawo sabani, ta jawo fadace-fadace da yaƙe-yaƙe, ta kuma jawo aka samu ma'abota son zuciya, ma'abota kwaɗayi, ma'abota karkata zuwa duniya. Wannan ita ce gaba ta farko. Gaba ta biyu, sai Imam al-Barbahari ya ce babu wani, saboda girmansa, saboda kimarsa da ake gani, saboda iliminsa, saboda shekarunsa, da zai kirkiri wata bid'a cikin bid'o'i a kuma daga masa kafa, babu shi. Fa laysa li ahadin rukhsa, babu wanda za a yi masa sassauci, a dan yi masa kara, a dan yi masa, a daga masa kafa, fi shay'in, game da wani abu a hadasahu da ya kirkira, babu. Sai an ce wani abin da yayi bid'a ne, abin da ya kirkiro ba daidai bane, kuma ba za a yi masa kara ba, dole sai an yi wa al'umma bayani. ba za a kalli shekarunsa ba ko tarin iliminsa. Min malam ya kun alaihi ashabu rasulullah, matukar ya zo da wani abu wanda ba shi bane wanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ibada akai, suka rayu akai, suka koma zuwa ga Allah. Aw yakuna yad'u ila shay'in, ko kuma a samu mutun ya kasance yana kira zuwa ga wani abu. Kishiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da wasu waɗanda suka gabace shi suka kirkiro daga ƴan bid'a face shi ma sai ya zamanto a ma'auni ɗaya yake da waɗanda suka kirkiro. Kar mutum ya ce a shi ma haka ya tashi ya ga ana bid'a, to tunda ya taso ya ga waɗanda suka gabace shi sun kirkiro bid'a shi ma ya zo ya yi, to shi da ya aikata yanzu yake ci gaba da goyon bayanta, yake ya haɗa ta daidai yake da wanda ya kirkiro ta a karan farko. Na fata an gane, daidai suke a wajen ainihin wato hukunci. Asharh Ash-Shaykh Al-Fawzan Al-Fawzan rahimahullah yace wa alam ka sani anna ad-din al-atiqa ma kana min wafati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila qatl Uthman ibn Affan radiyallahu an, yani abinda wannan magana ta Imam Al-Barbahari take nufi, anna al-jama'ata as-safiyata allati lam yahsul fiha ikhtilafun hiya ma kana fi ahdi al-khulafa'i ath-thalatha Abi Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anil jami. Imam al-Barbahari wannan magana ta sa shine Ash-Shaykh Fawzan al-Fawzan yake cewa anna al-jama'ata as-safiya, jama'ar musulmi tatacciya gangariya wadda babu cakuda, babu ainihin wato datti, babu gurbata a cikinta, ita ce jama'ar da allati lam yahsul fi ikhtilafun, ita ce jama'ar da sabani bai faru ba a cikinta. To wace jama'a ce wannan wadda take zamanto tatacciyar jama'a wadda ba su san sabani ba, ba su san rarrabuwar kai ba, ba su san wata bid'a ba? Su ne ma kana fi ahdil khulafa'i thalatha, su ne jama'ar da suka yi rayuwa a zamanin kalifofin nan guda uku, Abi Bakrin, jama'ar da suka rayu bayan annabi ya bar duniya, sayyidina Abu Bakar yana khalifa, suna kan abin da manzon Allah ya bar duniya a kai, ba su canza ba, ba su saba ba, ba a samu tinjiya wato tirjiya ba, ba a samu wani sabani ba, suna kan gangariyan tafarkin da annabi ya bar duniya a kansa. Wa Umar, sayyidina Abu Bakar sai da ya shekara biyu ko shekara biyu da ƴan watanni, jama'ar musulmi suna dinke tsintsiya madaurin ki daya, duk wanda ka ganshi ahlus sunna ne gangariya, kuma tami ba naqisi ba. Haka jama'ar musulmi ta ci gaba da tafiya akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da sunna har zuwa lokacin da sayyidina Abu Bakar Allah ta'ala ya kawo wa'adin sa ya kare. Bayan ya rasu sayyidina Umar ya zama khalifan musulmi ya shekara 10 ko shi ma 10 da ƴan watanni, shi ma a wannan tsawon shekarun al'umman musulmi suna tafiya kamar manzon Allah yana raye sallallahu alaihi wasallam, ba su canza ba, ba su karkace ba, suna tafiya kan gwadaban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma sa kai har zuwa lokacin da aka kashe sayyidina Uthman ta hanyar sukansa da wani bamaguje da ake kira Abu Lu'lu Atal Majusi la'anahullah, yayi wa sayyidina Umar. Jama'a ba su san cewa akwai wani kaza ko kaza ko kaza, hatta jama'ar da manzo Allah ya ce al'ummarsa za ta rabu gida gida a lokacin al'ummar manzo Allah kashi ɗaya ne. Shi yasa sahabbai sun yi mamaki, amma waɗanda suka yi tsawon rai musamman wanda suka biyo bayan kashe sayyidina Uthman sun fara fahimtar me annabi yake nufi da tun yana raye ya ce al'ummarsa za ta rabu gida gida, saboda bayan ya bar duniya sun ga dai suna dinke har yanzu ba a samu wata baraka ba. To daga ina za a samu wannan jama'ar? Sayyidina Abu Bakar ya yi shekara biyu ba a samu wata baraka ba, sayyidina Umar ya shekara 10 ba a samu rarrabewar al'umma ba, ba a samu wata kungiya ba, ba a samu wasu jama'a ba daban suna kan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam, har sayyidina Umar bayan ajalinsa ya cika aka zabi sayyidina Uthman a matsayin khalifa. Sayyidina Uthman sai da shekara 12 al'umman musulmi suna kan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa'inda suke da wani irin tunani marar kyau ba su bayyana ba, wa'inda suke da wata gurbatacciyar aqida ba su samu kunno kai ba har zuwa lokacin sayyidina Uthman. An fahimta ko? To bayan
kungiya ta farko da za ta fara ballewa ita ce kungiyar da ta zo ta kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu zulman saboda zalunci suka ce yayi kaza yayi kaza mun karanta wannan duk a karatun da muka na hikmatu min tarikh abubuwan duk da suka kawo na zarge zarge marasa tushe ko makama dalilan da suka dogara da su da kuma dai abin da ya faru na kaddara da Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar kaddara ta riga fata sayyidina Uthman radiyallahu an li'annahu fi fatratil khulafa'i thalatha ma hasalakhtilafatun sassabawa kwata kwata bata faru ba a zamanin khalifofin nan guda uku ba wanda sabani sabanin aqida sabanin wani bangare tsaf duk ba a samu wannan ba a zamanin waɗannan khalifofin guda uku Abubakar Umar Uthman radiyallahu anhu wa kana almuslimuna jama'atan wahida me malai ke nufi da wannan sai ce a lokacin jama'ar musulmi suna dinke guri guda muttafiqina ala alhaq gaba ɗayan su sun hada kan gaskiya ba wani wanda yake kishiyantar gaskiya babu wani wanda yayi fice aka san shi da jama'a magoya bayansa akan sabanin gaskiya babu suna kan gaskiya falamma hasala maqtalu Uthman radiyallahu an amma lokacin da aka kashe sayyidina Uthman hina idhin fataha linnasi babul khilafi والشرور والفتن بمقتله رضي الله عنه an samu kofar fitina ta bude an samu baraka an samu kofa ta bude ta sabani والشرور da sharruka kala kala والفتن da fitintunu iri iri sun samu kofar shigowa bi makatalihi radiyallahu anhu da kashe sayyidina Uthman radiyallahu an imma akwai fitintinin basu samu wata gaba ba basu samu wata kofa ba basu kunno kansu ba sai da aka samu rashin nasara da rashin sa'a ta kashe sayyidina Uthman radiyallahu an dan ba za ka ce sa'a ba kashe sayyidina Uthman shi ya bude kofar fitina tun daga nan kuma al'umman musulmi basu zauna lafiya ba sai dai kace can abubuwa sun dallafa can su kuma suna fama nan abubuwa sun lafa can su ma wasu abubuwa suna fama ana fama da su kashe sayyidina Uthman babban bala'i ne da har yanzu kofar da aka bude an kasa rufe ta amin qawlu wa kana qatluhu awwal al-furqa kashe sayyidina Uthman ita ce farkuwar rabuwar kai da aka samu a cikin al'umman musulmi kashe sayyidina Uthman awwal al-furqati hasala farkon kungiyar da ta bangare ta faru ne bi sababi qatli Uthman radiyallahu an ta dalilin kashe sayyidina Uthman lamma qutila domin lokacin da aka kashe sayyidina Uthman ikhtalla al-amnu zaman lafiya ya tabarbare ba a samu tabarbarewar zaman lafiya ba sai bayan kashe sayyidina Uthman وتفرقت الجماعه daga nan ne jama'ar musulmi kanta ya rabu وظهرت الفرق الضاله daga nan ne kungiyoyi na bata suka bayyana وحصل ما حصل abinda ya faru bima sajjalahu tarikh daga irin abinda tarihi ya rubuta walakin ma hadha kulli sai dai didda wannan irin abu da ya faru walhamdulillah muna godewa Allah addinu mahfuzun duk wayennan da suka shigo suka kashe sayyidina Uthman suka haifar da fitina suka kawo baraka suka rarraba kan al'umman musulmi amma didda haka godiyar da muke ga Allah shi asalin addinin da manzon Allah ya zo da shi Allah ya tsare shi addinu mahfuz addinin yana nan a tsare man arada al-haqqa duk wanda yake nufin gaskiya yake kuma son gaskiya wa arada al-khaira yake nufin alheri fama alaihi ba abinda yayi saura a kansa ba abinda ya rage masa illa an yarji'a ila al-kitabi was-sunnah face ya koma zuwa ga littafin Allah ya koma zuwa ga sunnar manzon Allah wa ma alaihi jama'atul muslimina ya koma kan fahimtar ƴan mazanjiya kenan kawai har yanzu tana nan qur'anin yana nan duk da an samu wayannan fitintunin da wannan baraka din Allah ya hana alqur'ani ya tabu qur'ani yana nan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun duk da wayannan fitintunu da aka samu da wasu mabarnata da suka shigo cikin addini da niyyar yiwa musulunci ta adi duk da wannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bata salwanta ba an samu gwarazan bayin Allah dukkan malamai na musulunci sun ba wa sunnar annabi kariya an taskace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu an kuma taskace baragurbi fahimtan nan ta sahabbai da tabi'ai bata bace ba tana nan da aka duk wanda yake son gaskiya yake nufin alheri to sai ya koma kan alqur'ani ya koma kan sunna bisa fahimtar magabata har yanzu wannan suna nan wa sayajidu alhaqqa wadihan yana komawa cikin alqur'ani zai ga gaskiyar kamar rana lokacin azhar idan ya koma cikin sunnar annabi ingantacciya tatacciya zai samu addinin musulunci zai tarar da gaskiyar wadihan qarara wa in kathura alkhilafu koda kwa sabani ya yawa wal fitanu koda da fitintunu da yawa wa shururu koda yake sharruka sun faru tunda aka ce sayyidina Uthman amma wannan Allah bai tozartar da addinin sa ba manzala yace alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyama alheri ba zai gushe ba yana nan a cikin al'umma ta har zuwa ranar tashin alkiyama da haka koda an samu jama'a wasu fitintunu sun kwashe su wasu ainihin wato sharruka sun ɗebe su sabani ya kwashe wasu to akwai wanda suna nan akan ingantacciyar tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sababu maqtali Uthman radiyallahu an menene dalilin kashe sayyidina Uthman me yayi al-khalifatu ar-rashid khalifa shiryayye sayyidina Uthman al-adil adalin shugaba dhinnuraini shi kadai ne cikin sahabban manzon Allah ya auri ƴaƴan manzon Allah har guda biyu ko dan wannan kai wannan yana nuna maka waye sayyidina Uthman babu wanda ya rabauta da auren ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam har guda biyu sai sayyidina Uthman da ba mutumin kirki bane in an kulla na farko ba za a kulla na biyu da shi ba da sayyidina Uthman yana da matsala babu yanda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daukake shi ya hada shi da ainihin tsatsansa sallallahu alaihi wasallam matarsa ta farko Ruqayya ta rasu bayan ta rasu aka aura masa Ummu Kulthum shi yasa ake ce masa dhinnuraini ma'abocin haske guda biyu shi kadai ya samu haske biyu ya auri Ummu Kulthum abinan Ruqayya kaga nur na farko kenan ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam an ji dadin sarakuntaka da shi an ji dadin sa an fahimci mutumin kirki ne mutumin arziki annabi ya sake aura masa Ummu Kulthum amma duk da wannan daraja da martaba da ya samu wai bai kubuta daga ta'addancin ƴan ta'adda ba wai bai kubuta daga sharrin masu sharri da kagen masu kage da yarfan masu yarfa ba an ci mutuncin sa an zage shi karshe ma an kashe shi al-khalifa ar-rashid al-adil dhinnurayn me dalilin kashe wannan babban bawan Allah sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan gaba gaba a cikin wannan addini khalifan musulmi na uku sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda mala'iku suna jin kunyarsa me yayi an kashe shi anna yahudiyan min yahudil yaman akwai wani ba yahudi daga cikin yahudawan kasar yaman yuqalu lahu abdullahi ibn saba ana kiransa abdullahi dan saba'i wa yulaqabu bibni sauda wa yulaqabu ana masa laqabi bibni sauda da dan yar bakar mace wato dan bakar mace ko dan bakar mace ana kiransa da bibni sauda لأن أمه حبشية سبيد بابا سا بكباتا چه إرحبشة چه تشيسا اكي كيران سا ببن سوداء ونن لأنن نمباوا عبد الله بن سبا أظهر الإسلام خداء شي بيّن دا مسلم چه دن يو درا بيهودين أما سيزو أزو أن يكر بمسلم چه يا مسلم چه باين يا بيّن دا مسلم چه سا ثم جاء إلى المدينة سيزو غرم مدينة وجعل ينبثو في الناس ما ثبت عثمان سيدن غا فيسا ومتاني غبر زاجن سيدنا عثمان ينا انجيفا مسو انسوكا غمد سيدنا عثمان ينا غيا مسو جاي اكو كورا كوري اغومنتن سيدنا عثمان اكوي كذا اكوي كذا اكوي كذا سيدنا عثمان كذا سيدنا عثمان كذا عثمان كذا يدن غا فيسا ونن غبا cikin al'umman musulmi ta zagi da batanci ga sayyidina Uthman wata na kusi Uthman da rage matsayin sayyidina Uthman yuridu bi zalika naqada ahd almuslimin abinda yake nufi abinda yake so shine warware mubayar musulmi da suka yi wa sayyidina Uthman alƙawarin musulmi da suka yi game da sayyidina Uthman yake so ya tashi fitina ta farko da aka samu kenan وتشتيت المسلمين da kuma kokarin tarwatsa kan musulmi wannan ita ce manufarsa shi yasa ba yahude ne ya boye yahudancin sa ya bayyana da a zahiri ya musulunta ya shigo cikin al'umman musulmi a haka haka ya gangaro garin Madina bayan ya zo garin Madina sai dama yana da wannan manufar sai ya fara jefa wannan mummunar manufar cikin al'umman musulmi dan yayi kokarin raba kan musulmi saboda ainihin wato in kana so ka shugabanci jama'a to raba kansu wani karin magana ne da ake cewa duk wanda yake so ya shugabanci mutane to sai ya raba kansu in suna dunkule kila guri guda za su samu tunani guda za su samu alƙibla guda to kariya su da wahala da haka Abdullahi bin Saba farkon abin da yayi shine yayi kokarin sa musulmi su janye bai'a su ga sayyidina Uthman ya kuma kawo rabuwar kan al'umman musulmi wa du'atu dalal su kuma masu kiran mutane zuwa ga bata a da can har yanzu duk wanda yake da wata kururuwa ta shedan da ya rungumo ita ko da ita mun sha mai maitawa duk wanda yake da wata da'awa gurbatacciya ta bata to zaka samu manyat ba'uhum sai ka samu wanda zai bi su duk wanda yake kowace irin da'awa dummuninta duk yanda a zahiri ga rashin kyanta ya bayyana sai ka samu wani dumbu wani marar fahimta wani daƙiƙi ya bi wannan da'awar a zuwan shi wannan da'awar ita ce daidai sai an samu ba dan haka ba yaushe zaka zo cikin al'umma ta musulmi kai suka ga sayyidina Uthman kuma har ka samu magoya baya to haka ka'idar take duk lokacin da shedan yazo da wata kururuwa sai an samu wanda za su bi wa du'atu dhalal yajiduna man yatba'uhum masu kiran mutane zuwa ga bata suna samun wadanda suke bin su wa yamil sai sun samu wanda yake karkata zuwa gare su wa yusgi ila kalamihim sai an samu mai sauraron zancen su sai an samu ko a yanzu aka samu wani mai da'awa masu da'awar allantaka sun samu mabiya ko ba su samu ba masu da'awar annabta sun samu mabiya masu da'awar walittaka ta ƙarya sun samu mabiya ci sun samu mabiya ina fata an gane masu ilhadi duk wani wanda ka sani duk wani shirme da ka sani sai ka samu waɗanda suke supporting suke goyen baya kuma suna cikin wannan tafiyar a da can ko a yanzu hadha fi kulli waqtin wannan haka ne a kowane lokaci wa fi kulli hinin a kuma kowane zamani du'atu dhalal yajiduna kathiran min at-taghab was-sufaha domin masu kiran mutane zuwa bata ko da yaushe suna samun dewa daga cikin jahilai was-sufaha da wawaye aka samu jahilci aka samu wauta to wayannan sune galibin mabiya na ainihin jagororin bata duk mutumin da yake da ilimi yake da hankali to da wuya ka zo masa da rudu da hayaniya irin wannan yabi amma duk wanda kaga ya tara wawayen mutane ya tara jahilai to insha Allah ka saurari da'awa sa za ka ga da'awa ce ta bata da wuya ka samu wayewa a cikin mabiya da wuya ka samu nutsuwa da hankali a cikin wannan mabiya da wuya in ku an samu waɗanda suke suna da wayewa da dan ilimi to a juri zuwa rafi wata rana tulu zai fashe a ci gaba da tafiya za ka ga a hankali waɗannan masu ilimin suna ballewa kila ya sun fahimci wani abu ne sai da suka shigo suna tafiyar kuma suka gano matukar ba da san zuciya suke tafiyar ba wato da duhun kai da rashin fahimta suka bishi to za ka ga sun bashi wanda ko duk kaga bai bashi ba to dama yana sanar da cewa bata ne akwai wani amfani da yake tunanin zai samu ko wata daukaka da yake tunanin zai samu sai ya ci gaba da bi waɗannan su ne mabiyan masu kiran mutane zuwa ga bata الطغام هو الطغام والسفهاء يصغون إليهم سودا كدن جنن سنا سورارنس نشابة دون مثال كجا متن أبن توسعي أبن توسعي يكلون للتابي يي حتى ألب دبا دتا يتشو بقى يلا بزي يابا amma an cutar da shi an cusa masa wata muguwar akida kaji gunduma gunduman maganganu suna fita daga bakinsa haka malamin sa ya gaya masa akan haka aka dora shi ba karatu ko nasisin kobo sallarsa in ka kalle shi sai ka fashe da kuka ba a koya masa alwala ba ba a koya masa sallah ba ba wani abu na addini da aka koya masa kawai an koya masa wani abu marar kyau kuma an ce shine addini ko an koya masa zagin sahabbai ko an koya masa zagin Allah ko an koya masa wata aqida gurbatacciya kuma haka ake ta tafiya da shi saboda babu ainihin abin da zai iya tantance tsakanin gaskiya da akasanta wayatattaba'una akhbarahum kuma za ka ga suna bibiyan labaran su da an ce an yi lecture da amma abota lecture da an ce an yi lecture ko baya nan zai nemi kasa din in ba kasa zai sa a turo masa zai saurara bambar madda aka yi yau da sunan ilimi ko kaza zai jita in baya nan yayi tafiya ma akwai social media yanzu na sai a watsa da haka za ka ga yana bibiyar waɗannan gurbatattun batattun malamai da sunan malamai da sunan masu da'awa suna fatar da mutane wannan haka ka'ida take tun a da a yanzu haka take har zuwa a na da ƙasa kama qala ta'ala kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yace walitasgha ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirati waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun Allah ta'ala yace litasgha ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhira dan wadanda ba su yi imani da lahira ba zukatansu su dinga sauraro zuwa gare shi dan zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba su dinga sauraransa shine walitasgha ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhira dan zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba su dinga sauraransa waliyardahu kuma su dinga yadda da shi waliyaqtarifu ma hum muqtarifuna su ci gaba da kirkiro abinda suke kirkirowa tunda an samu mabiya an samu audience ana yanayi ana ihu yanayi ana kabbara yanayi ana sai kai ana koma waye ana tai wannan ifata na fatan gane to saboda kacin da ya samu wadannan dama su yake so walitasgha ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirah saboda zukatan wadanda ba su yi imani da lahira ba su saurare shi waliyardahu su yadda da shi waliyaqtarifu su kuma irin waɗannan masu da'awar zuwa na bata su ci gaba da kirkiro ma hum muqtarifuna abinda suke kirkirowa suratul an'am aya ta 113 ijtama'a 'ala ibn saba'in min al-juhhali wa min at-taghaam man ijtama'a an samu daga wawaye da jahilai sun taru ga Abdullahi ibn Saba Abdullahi ibn Saba ya zo da wani sabon karatu da Annabi bai karantar da shi ba Abubakar Umar duk ba su karantar da shi ba yanzu sai shi ya gano Sayyidina Uthman batacce ne ba daidai yake ba to tunda ya zo da wani sabon da'awa ya zo da zagin ainihin wato shugaba da la'anta shugaba da Allah wadai da shugaba nan da nan kawai sai aka biyo shi shine ma'ana ijtama alabni saba'in min aljuhali wa min at-tagami man ijtama wa'inda suka tattaru suka taru daga wawaye da jahilai a karkashin jagoranci da kuma tutar shi Abdullahi ibn Saba kaji dai asalin sa bayahudi ne zai zo ya taimaki addini amma ya zo da rigar musulunci zindikanci kenan ya nuna ya musulunta da yazo ya fesa wannan gubar fasaru yasubuna Uthman radiyallahu anhu kankace me sai aka samu wanda suka karbo wannan sai aka samu masu zagin sayyidina Uthman radiyallahu anhu wani bakon al'amari kuma sai ya bayyana sai aka samu kuma ga wasu suna zagin sayyidina Uthman in an kalle su sai aga almajiran sa ne da an ji mutun yana zagin sayyidina Uthman aka duba sai aga dalibin Abdullahi ibn Saba thumma innahuntu biha lahu da aka farga da shi yaga an gano shi fa haraba ila almadina min almadinati ila misra sai ya gudu daga garin madina sai ya tafi kasan misra wa wajada jama'atan hunak can ma ya tarar da wasu jama'ar a can can ma ya samu at-tugham was-sufaha ya samu at-tugham wal-juhal ya samu tagham da juhal wawayen mutane ga jahilci can ma ya same su ya sake wanke musu kwakwalwa cewa ga wani sabon tunani da yazo da shi halifan musulmi fa ba daidai yake tafiya ba halifan musulmi kaza kaza can kaga ya riga ya cutar da wasu ya fesa musu wannan gubar a Madina amma yaga an farga ya gudo daga garin Madina sai kuma ya gudo Misra yana zuwa nan ma sai ya sake cin karo da wasu ya sake samu wa dhahaba ila ghairi Misr bayan Misra ma ya ban Misra ya koma wasu kasashe ya je kasa kaza kuma duk inda yaje sai da ya samu mabiya wa wajada jama'atan ya samu tarin jama'a fata'allaba hawlahu tawa'if kankace me sai ga kungiyoyin jama'a sun kewaye shi sun baibaye shi min al-ashrar daga ashararan mutane duk wanda ka ganshi dama asharari ne a yankin su to ga wani yazo zai jagorance su ai ashararanci sai suka goya masa baya thumma ja'u da suka ga sun yi karfi Abdullahi ibn Saba da magoya bayan sa sai suka taho wa hasaru Uthman radiyallahu anhu fi baiti sun lura sai da suka yi bari lokacin da galibin sahabbai sun bar garin Madina wasu sun tafi aikin haji wasu sahabban kuma ba sa cikin garin Madina suna wasu garuruwan waɗanda kuma suke cikin nan garin Madina ba su da yawa da haka sai suka zo suka kewaye gidan sayyidina Uthman shine tawaye na farko a musulunci tawaye ga shugaba na farko a musulunci shine tawayen da mutanen Abdullahi ibn Saba suka yi wa sayyidina Uthman bihujjati annahum yuriduna almunazarata ma'a Uthman sai suka fake da hujjar suna so ne su yi muhawara da sayyidina Uthman akwai wasu abubuwa da suke da basu gane su ba wasu abubuwa da suke faruwa a mulkin sa wasu abubuwa da suke da ayat tambaya game da shi kansa sayyidina Uthman da haka suna san a wayan musu da kai suna so a zauna da su a warware musu abubuwan da suke da shi da duhun kai da haka suna san za su yi muhawara da sayyidina Uthman shine almunazara wa muraja'ata Uthman suna san tattaunawa da sayyidina Uthman fi umurin akan wasu al'amura akwai wasu al'amura da basu fuskance su ba suna so sayyidina Uthman ya zauna da su ya tattauna da su ya waye musu da kai hadha ma azharu wannan shine zahiri abinda suka bayyana amma ashe a boye akwai muguwar aniya a zuciyar su amma a zahiri sun zo a zuwan cewa ba hayaniya suka zo yi ba su ba da fada ba ya tattaro kan mutane ne suna da fahimce-fahimcen mabambanta game da sayyidina Uthman to shine ake so sayyidina Uthman ya warware wa mutane abubuwan nan annahum yuriduna almufahamata minhu suna san fahimtar juna ne daga gare shi suna so su fahimce shi wal muhawarata ma'ahu suna san tattaunawa ne da shi fa sahabatu radiyallahu anhu ma qataluhum sahabban annabi Allah ya kara musu yadda ba su yake su ba me yasa ba sahabban da suke cikin garin Madina wani zai iya wannan tambayar ce to ina sahabbai suke har aka farwo gidan sayyidina Uthman aka kashe shi na farko shi yasa na fara yi maka shimfiɗa sahabbai daga baya wasu duk sun rarrabu sun shiga wasu harkar da'awa duk ba wai ta ba a tare duk suke a garin Madina ba bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun koma kaza wasu sun koma kaza dai kenan na biyu kuma an yi daidai da lokacin tafiya aikin haji su kansu da aka ga yanayin yuyarsu da tawagarsu an dauka kawai zuwa suka yi siratso garin Madina su wuce zuwa aikin haji ashe da wannan mummunan manufar sun wato yi amfani da damar sahabbai galibin su a wannan shekara sun tafi aikin haji kaga suna Makka kenan shi kuma khalifa yana Madina da aka sai suka zo na farko kenan na biyu dalilin zuwan nasu ma da suka bayyana sai aka ga ai ba abun fada bane sun ce suna da wata rashin fahimta sun ba su fahimci wasu abubuwa ba a manufofin gwamnatin Sayyidina Uthman da aka sun zo ne ya wayar musu da kai ya tattauna da su ya fahimtar da su to kaga ai ba rigima bace ba su nuna cewa sun zo da wani tashin hankali ko rigima ba shi yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam basu yake su ba li'annahum yuriduna muraja'ata Uthman faqat domin sun nuna suna son su tattauna da Sayyidina Uthman ne kawai falamma kana al-laylu sai da suka bari dare yayi wal iyad billah hajamu ala Uthman sai suka kai wa Sayyidina Uthman farmaki fi darihi a gidansa yana karatun alqur'ani wa qataluhu fi akhir al-layl suka kashe shi a ƙarshen dare wannan su niya mutane suna bacci wa fi mausimil hajj kuma dama lokacin aikin haji wa aghlabu as-sahaba mafi yawan sahabbai fi makkata suna garin makka wajen aikin haji hadha ma khattatu lahu wannan shine plan wato shirin da suka yi wa sayyidina Uthman sun yi shirin dama sun lura sahabbai galibi sun tafi makka aikin haji sannan sun kudunduno cewa su ba yaki za su yi ba wani tashin hankali suka zo da shi ba shi yasa aka bar su kuma har da aka fahimci aniyar su kamar yadda muka karanta a hikmatu min at-tarikh an nemi a kawo sayyidina Uthman dauki sayyidina Uthman ya ce a shi bai san a zubar da jini da yawa akan kare shi domin aka ce za a yi hakan to za a samu mutuwa da yawa kaji yanda ake shugaba shi sai ya sacrifice da ransa sai ya sadaukar da ransa gara shi ya mutu da aka kashe al'umma da yawa a kansa domin ai daga baya an fahimci aniyar su ba mai kyau bace sahabbai sun tuturo sai su Sayyidina Ali da duk an ce sun kawo dauki yace a ai mutanen nan a zahiri dai ba su nuna yaki ko tashin hankali ba sun nuna tattaunawa za a yi da su kuma za a tattauna ai musu bayani abinda ba su fuskanta ba a fuskantar da su da haka wannan shine abinda suka tsaro faqataluhu mazluman suka kashe Sayyidina Uthman mazluman yana abin zalunta bisa zalunci suka kashe shi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam khalifa daga cikin khulafa'ul arba'a sirikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin asharatul mubashsharuna bil janna ɗaya daga cikin wanda aka yi musu albushir da aljanna yana cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi aljanna aljanna ba adadi har sai da sayyidina manzo Allah ce ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda sayyidina Uthman zai aikata daga yau sai ya shiga aljanna dan aljanna irin sayyidina Uthman radiyallahu anhu amma tarkace marasa amfani suka zo suka kashe mai amfani shi yasa ba a san fitina saboda in ta tashi mutanen kirki waɗanda suke masu amfanin sai ga duk su aka karkashe kuma tarkacen waɗanda ba su kai ɗaya bisa ɗarin wanda aka kashe guda ɗaya ba su ne kuma za su yi wannan wai Abdullahi bin Saba ballantana mabiyansa masu yazo ya yi wannan irin gangami suka shigo garin Madina suka yi wa Sayyidina Uthman kisan gilla yana karanta Al-Qur'ani aka ce jininsa ya tsattuwa ya sauka akan ayar da take cikin suratul baqara fasayakfikahumullah kuma Allah ya isar masa din ai Allah zai isar maka game da su akan nan jininsa ya tsattuwa ya sauka fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim na fata an gane abin da ya faru kenan to tun daga wannan kisan gilla da ta'addanci da tawaye da aka yi wa Sayyidina Uthman ba a sake zama lafiya ba shikenan aka samu baraka wannan ita ta jawo rigingimin Sayyidina Ali da Sayyidina Muawiya shi ya jawo yakin Siffin yakin siffin shi man ka karanta shi yaki ne wanda yake an yi abubuwa marasa dadi sahabbai da yawa sun yayi sanadiyar rasulsu rigima ta barki wannan shine dalilin yakin jamal yakin jamal in kana jin ana yakin jamal duk daga kashe sayyidina Uthman akai yakin jamal akai yakin siffin shi kansa sayyidina Ali bayan ya zo shi ma bai zauna lafiya ba karshe shi ma kashe shi akai bayan an kashe shi kuma Al-Hasan shine yazo ya dan wata shida saboda maslaha da kuma tabbatar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya janye wa sayyidina Muawiya ya ban masa wannan duk shine kuma musabbabin da ya jawo kashe sayyidina Husayn na fata an gane to duk wannan asalin abin da ya sa musulmi suke dandanar wannan bala'i kashe sayyidina Uthman inda zalik hadathat alfitna tun daga nan ne fitina kuma sai ta faru wattafarruqu tun daga nan aka samu rabewar kan al'umma waliktilab tun daga nan aka samu kuma aliktilab sassabawa tsakani waliktital tun daga nan aka samu fadace fadace da yake yake bainal muslimin tsakanin muslimi wala yazalul muslimuna kuma muslimi ba su gushe ba yu'anuna suna dandanar musiba min hadha daga wannan kisan na sayyidina Uthman ilal an har zuwa yanzu da muke karatun nan qawlu falaysa li ahadin rukhsatun fi shay'in ahdathahu mimma lam yakun alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yake ta babu wani mutum da za a iya masa sassauci ai mai kara a daga masa kafa saboda ilimi ko saboda daukaka ko saboda matsayinsa bayan ya kirkiro wata bid'a babu kara in ya kirkiro bid'a babu wanda za a yi masa sassauci game da bid'a da ya kirkiro sai an ce ya kirkiro sai an maimar da martani sai kuma an yaki wannan bid'a da ya kirkiro mimma lam yakun alaihi ashabu rasulillah daga abinda ya kirkiro din wanda baya cikin abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kai hadhihi hiya alqaida wannan ita ce kaida ba wata mujamala babu wani wanda za a yi masa kara yana shigowa da abin da baya cikin addini malamai za su sai su ce baya ciki a fitar da shi in yazo da zummar yazo ne da shi a duniyance wani ci gaba ne wani kere-kere ne wata fasaha yazo dan amfanin mutane a duniya ba ruwan musulunci da wannan amma ya shigo da wani abu da sunan addini bayan annabi bai zo da wannan abu ba za a karba ba na fata an gane wannan ita ce kaida annana inda al-ikhtilaf cewa duk lokacin da al'umma musulmi ta samu sabani narjiu ila ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam to mu koma kan abinda manzon Allah yake kansa wa ashabuhu da sahabbansa kama qala sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila kaman yanda manzon Allah ya faɗa lokacin da aka tambaye shi manil firqatul najiya wace kungiya ce wace jama'a ce za ta tsira cikin jama'a 73 qala manzo Allah ya ce man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wa'inda suke kan abinda nake kansa a yau da ni da sahabbaina narjiu ila hadha in muna so in lokacin da muka samu sabani to mu koma kan wannan kaida qawlu aw yakunu rajulun yad'u ila shay'in ahdathahu man qablahu min ahli al-bid'ah fa huwa kaman ahdathahu ko kuma a samu mutun yana kiran mutane zuwa ga wani abu na bid'a da wani ya kirkira gabanin sa daga cikin yan bid'a face shi ma ya zama kaman wanda ya kirkira man amila bil bid'ati ma'anar wannan magana wanda duk yayi aiki da bid'a fa huwa kaman ahdathal bid'a kamar wanda ya kirkiro bid'an ne a karan farko shi wannan kirkiro waye shi kuma wannan da yazo daga baya sai ya aikata abinda wani ya kirkiro na bid'a to duk gaba ɗayan su sawa kama yadullu alaihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam kama yanda manzon Allah maganar manzon Allah take nuni akan haka man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad kaga wannan game da wanda ya kirkiro bid'a kenan manzon Allah ce duk wanda ya kirkiro wani abu ya shigo da shi cikin al'amarin addinin nan namu wanda baya ciki fa huwa raddun ba za a karba ba wa fi riwaya a wata riwaya sai aka ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda ainihin wato babu umarninmu akan sa fa huwa raddun shi ma ba za a karba ba ina fata an gane kaga wancan wanda ya farar wannan wanda ya aikata fa man amila bil bid'ati fa huwa mubtadi duk wanda ya aiki da bid'a shi ma ya zama dan bid'a ولو كان الذي أحدثها غيره كودا وننسى نيكير كيرو تماشيبا قوله فمن زعم ذلك أو قال به وند ديري حكا كوكما يفتح حكا ko ya fada haka faqad radda sunna to yayi raddi game da sunna wa khalafa al-haqa ya kuma saba wa gaskiya wal jama'ata da jama'an muslimi wa abaha al-bid'a kuma ya halatta bid'a kenan to in ko duk wanda ya halatta bid'a fa huwa adarru ala hadhihi al-umma shine wanda ainihin wato yafi cutar da wannan al-umma min iblis fiye da iblis alladhi yurawwiju al-bid'a wanda yake tallata bid'a wa yuzahhidu fi sunan yake kauratar da mutane daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudun sunna adarru ala al-umma yafi cutar da al-umma min iblis fiye da iblis li'anna an-nasa ya'rifuna anna iblis aduwullah aduwun saboda mutane sun san iblis ai aduwun maciyin su ne wa anna Allah haddarana minhu kuma mutane sun san Allah ya ja kunnuwan mu game da iblis lakin haza sai dai shi wannan da ya sako rigar addini ya shigo da ita da sunan addini to kaga shi la yadri kathirun minan nas annahu aduun da yawa daga mutane ba su san shi maki bane shi sai aka ce cutarwar da wanda ya kunso bid'a yake yi wa al'umma ya fita iblis saboda shi iblis da ma an san maki ne duk abin da zai zo da shi kawai ka san ba wata soyayya tsakaninka to shi ko wannan ya zo da sunan addini ko da sunan ilimi ya sako ya kudunduno wata aqida to wannan za ka ga da yawa daga mutane ba za su gane cewa shi makiyin su bane li'annahu mutalabbisun bil islam wa bil ilm domin ya shiga rigar musulunci da kuma rigar ilimi wa yatazaharu bil khair kuma yana bayyana da cewa ya zo da alheri ne fa huwa adarru min iblis shi yasa yafi cutar da iblis yafi cutarwa fiye da iblis al-musarrih bil adawa wanda dama shi iblis ya riga ya bayyanar da adawar sa tsakaninka da shi walidhalika al-munafiqun dan haka ne zaka samu munafikai a kowane lokaci da kowane zamani akhtaru alal muslimina sun fi zama hadari akan musulmi min al-kuffar sama da kafirai munafiki hadarin sa yafi kafiri لأن الكفار سبي دسو كفرين معلوم سننن أبني أنهم كفار سو كفرين كارغا كاسم كنجالاي سنة چنكنانا أما هؤلاء أما هو إنن منافقين سنة چكين كفا سنون سنة تاردكي فيتظاهرون بالإسلام سنة بيانة دا مسلنشي ويكيدون للمسلمين سرن أما سنة كل ما كرشي دا مكيدا دا مسلمي أبوي fi dakhilil jama'atil muslima a cikin kunshin jama'an musulmi yanzu Abdullah ibn Saba me yasa aka yadda da shi har aka bashi a garin Madina har yayi abin da yayi har yazo aka kashe Sayyidina Uthman har shigo waye da yazo abu yahudi ne wa zai yadda da shi amma yazo da zuwon shi musulmi ne kuma zuwa yayi da kaza da kaza da kaza da kaza shi yasa aka sake jiki da shi fahum akhtar da haka sun fi hadari fiye da kafirai walihadha qala Allahu azza wa jal dan haka ne ubangiji mai girma da daukaka ya fada fihim akan su yace humul adu munafikai da kuke kallon su humul adu makiyanku ne fahdharhum ko humul adu shi munafiki makiyi ne fahdharhum ku yi hattara da su fahdharhum makiyanku ne ku yi hattara da su qatalahumullah Allah ya la'ance su annayu ufakuna tayaya ku kuma ake karkatar da ku suratul munafiqun ayata 4 to insha Allah za mu tsaya anan kuma mun tafi hutu sai bayan sallah insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik